أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فسألك عندك ربي منا أتكين زنتن نند من زن الله صلى الله عليه وسلم أيه دبشيا قول أنتن دبشيا تيد النبي دشيدت سوى النبى النبون الله ني دكما أمسى كرم النبي متى Imam Al-Kali ya race haddasana Ahmad dan Muhammad dan Galbunin Shehi ne mana garci a cikin abin da ijaza gare ni shi kuma ya rawaito daga Abi Amrin Addalaman Kiyu shi kuma daga Abi Bakar dan Muhandisin shi kuma daga Abul Qasim Al-Bagawiyyu shi kuma yace Ahmad dan Imran Al-Akhnasi ya mana hadisi shi kuma yace Abu Hayyan Taymiyyu ya zantan mana ya kabance mai gaskiya ne shi kuma ya rawaito daga Mujahid dan Jabaru shi kuma daga Abdullahi dan Umara yace mun kabance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya sai ga wani balaraban kauye ya fuskanto shi sai yake cewa ya kai wannan balaraban kauye ina zaka ji sai ce zani zuwa ahalina sai ce shin akara da wani alkhairi a wajen makocin da zaka je ka samu wato halaka ila khairin bana abu nuna maka abin da yafi wannan alkhairi ba sai ashe wannan balaraban kauye yace menene wannan alherin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine kai sheda ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya sannan ka yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne sai balaraban kauyen yace wa zai ma sheda kan abin da ka faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan bishiyar gawan ita kuma tana gefen wannan kwari sai ga bishiya ta taho tana kekketa ƙasa har sai ta tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya nemi shaidar ta suka yi magana da ita sai shaida irin yadda annabi ya faɗa haka yake har sau uku sannan ta dawo zuwa bugiranta an kabo daga burairatu wani balaraban ƙauye ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa aya sai manzo Allah ya ce da shi jika ka gaya wa waccan bishiya ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiranki ala sai ya ce sai ko na ga wannan bishiya ta karkata daga damanta da kuma hagunta da nan gaba gare ta da kuma bayanta sai ta tsinke jijiyoyinta sai gashi bishiya ta zo tana kekketa ƙasa tana jan wannan jijiyoyin nata tana mai gaggawa mai tada ƙura har sai ta tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ji bishiya ta ce assalamu alayka ya rasulullah sai balaraban ƙauyen nan ya ce to na gani yanzu kuma umarce ta ta koma zuwa matsarata ta sai ku ga bishiya ta koma sai ta zuzzura jijiyoyin nata ta daidaita a ban ƙasa sai wannan balaraban ƙauye da ya ga abin mamaki sai ya ce ya rasulullah irin izini in maka sujjada sai manzon Allah ya ce da da kasance mai umartar ɗaya sujjada ga ɗaya ya ce ai da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta ala sai ya ce sai balaraban kawai yin tuto maka ne irin izini na sumbaci hannayenka da dugadugunka sai manzon Allah ya masa izini ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin hadisin nan na Jabiru dan Abdullahi wanda yake hadisi ne mai tsayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zai biya buƙatar sa mutuntaka sai ya ga bai ga wani abu da zai sitirtu da shi ba sai hango wasu bishiyoyi guda biyu a gefen wannan kwari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ɗayansu sai ya riko da wani reshe daga cikin rassanta sai manzon Allah ya ce
haji alayya bi iznillah
ki jawo a ga ina ki jawo gare inda iznin Allah sai ko ta jawo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi kamar raqumi wanda yake abun sawa akala
allazi yusani
wannan da yake bin wato mai jansa
wa zakara annahu fa'ala bil qur'an misla zalika
wannan bawan Allah yace ya ga Annabi yayi haka da dai bishiyar
acha idza kana zilman sifi
har sai da Annabi yazo tsakiya tsakiyar guri tsakanin su sai al-asimun dan Allah yace
ta'ima alayya bi iznillah
to da wannan bishiya da dayar ku hadu gaba ɗayan ku ku yi min sutura da iznin Allah sai ku duk suka yi wa Annabi sutura ya bu a cikin wata ruwaya daban sai manzon Allah ya ce ya kai Jabiru
kullu haji shajarati
je ka gaya wa wannan bishiya
kullu laki rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa gare ki cewa ki risku da kawaki hanna je in zauna in zo a jilisa in zauna ba harfa kuma bayan ku Jabiru ce sai ne gaggawa to sai wannan bishiya ta yi gaggawa har ta riski da wato kawarta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a bayan su annabi ce sai na fito ina mai gaggawa na zauna ina zantar da kaina sai na waiwaya sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai dawowa bishiyoyin nan guda biyu sun rarrabu kowace bishiya ta tsaya daga cikinsu akan makyangyama ta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya tsayuwa sai manzon Allah ya ishara da hannaye da kansa haka za su yi musu ishara wato nan ba magana ba ake musu ba ishara manzon Allah ya musu da hannu da kansa kawai sai ya nuna inda za su yi sai wannan ta juya ta yi dama wannan kuma ta koma ta juya ta hagu Usama ta dan Zaidu ya rawaito katarnin wannan Usama ta yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare ni a shashin ya kunkunan sa shin akwai wani bigire shin ka san wani bigire da Annabi zai biya bukatar sa mutuntaka sallallahu alaihi wasallama sai nace hakika shi wannan kwari babu bigire da mutane sai manzon Allah ya ce shin kana ganin wato bishiyar dabinai ko ko duwar watsu ne kuma sai na ce ina ganin bishiyar dabinai wanda suke makusanta juna sai manzon Allah ya ce je ka kace da su wa'annan bishiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ku ku zo ga mafitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa duwar watsin abin da ka gaya wa bishiyoyin sai ku naje na gaya musu lahunna abin da Annabi ya ce in gaya musu ba sa hu bil haqi na rantsa da wanda ya iko shi da gaskiya shine Allahu na ga wayannan bishiyoyin dabinan suna kusantowa juna sai da naga sun hade kansu baki daya na ga duwar watsu suna hadewa a junansu har sai da suka zamanto daya akan daya sai fajalasa sai manzala ya zauna khalfahunna bayan su yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukata sai mutuntaka sai ce je kika gaya musu su rarrabu na rantsa da wanda numfashi nake ga hannunsa shine Allahu wallahi na gansu alhalin duwar watsin suna rarrabuwa har sai da duk suka koma zuwa bigiransu ya ala dan sayya wato ya faɗa na gabance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya a tafiyar dare sai ya ambaci wato irin wannan hadisan guda biyu sai ya ambata shi a ladan sayya batu ya ce sai manzon Allah ya umarci wato kutuzaran dabino guda biyu suka zama sun haɗe kansu a wata ruwaya a sha a ta yi na kutuzaran dabino an kawo da gailan dan salamata sakafi yiwu misalin wannan hadisi shi ma a cikin bishiyoyi guda biyu an kawo daga Abdullahi dan Mas'udin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a katarnin wannan a cikin yakin nan na Hunainu an kabo daga yala dan Murrata shi ne dai ya aladan sayya bata har ila yau ya ambaci wasu abubuwa wanda ya gansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata cewa dalhatan wasu koko samuratan ta zo wa wani malami a cikin malaman da suke wa sharhi sai ce an dalhatan aw samuratan radiyallahu anhuma eh wato ina sai dauka ko dalhatan dan ubayyallahi ne da samuratan dan jundubi eh to shi ko wannan abin da ake nufi dalhatan bishiyar magariya ce samuratan bishiyar gawo ce da su ake magana ja'at sun zo fada fatbihi sai suka kewaye da shi to watakila wani malami ce to watakila abin da wancan malami yake nufi da radiyallahu anhuma tunda har manzo Allah ya mu'amala da su su ma Allah ya yarda da su
ثم رجع الى منبتها
وسنن sai suka dawo zuwa matsarata su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace ajiga wayannan bishiyoyi guda biyu sun nemi izini ne su zo su gaishe ni ya zuwa cikin hadisin nan na Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare yadda gare su wata bishiya ta nemi izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren da aljanu suka saurari karatun annabi an kawo daga mujahidu daga Abdullahi dan Mas'udin a cikin wannan hadisi cewa su aljanu sai suka ce wa zai maka shaida cewa annabin Allah ne kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan bishiya ce taho yake wannan bishiya sai ga bishiya ta zo tana jin jijiyoyinta tana yin sauti kamar sautin nan na injin nika ya ambaci misalin hadisin nan na farko ko kokatarnin wannan alqadi abul fadl ya fada ita to kaga wannan Abdullahi dan Umar ne da Buraidatu da Jabir dan Abdullahi da Abdullahi dan Mas'udin da Yala dan Murrata da Usama dan Zaidu da Anas dan Maliku da Sayyidina Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da wasu wayannan da aka fada duka sun hadu a wasa wannan kissa ita kanta ko ko ma'ana ta ta sahabba wato tabi'ai kuma wanda suka ninka wayannan sahabban sun rawaito daga gurin su to sai kissar wannan sai wannan kissar zamanto a wajen yaduwar ta wajen karfi irin yadda ta kasance ibn furakin ya ambata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya a daddare a cikin yakin nan na Daifa a lokacin manzon Allah yana niyyar ya samu gurin da zai kwanta alƙali sai ifa da yadda ake ladabi a hasharin manzon Allah sai ce fa'ata radatu sidratun sai ga wata magariya ta bujiro manzon Allah a ka'ida magariya a tsaye take ba ta tafiya wanda yake tahowa zuwa gare ta shi za a ce ya bujiro amma saboda girma annabi sai ka ce fa'ata radatu sidratun sai ga magariya bishiyar ta bujiro manzon Allah to wannan bishiya ta ga idan manzon Allah ya buge da ita to Allah ba zai bar ta ba wannan yasa ita kanta kafin annabi ya zo kusa da ita sai ta dare gida biyu don ta ga manzo Allah ya toga dangadan ya fuskanci ta kuma a lokacin ga manzo Allah yana irin yadda yanayin da yake kawai famfara da Allah hunus bayani sai ta dare gida biyu hatta jaza mai nahuma har sai da annabi ya ketare tsakaninta to wannan bishiya sai ta magariya sai zama to ta wanzu akan wato makyanjama guda biyu har zuwa lokacin munjal alƙali ilan ji shi abubakar dan furukin din wanda tsakanin su da alƙalin babu bai wuce shekara 100 ba tunda 425 rasu shi kuma alƙali 544 rasu haka tsakanin su bai wuce shekara 100 da dan kadan ba sai zaka yace har wannan lokacin wannan bishiya tana nan muna ganin ta waye hunaka ma'rufatun mu'azzamatun tana nan a basani ce kuma a girmamawa ce saboda ta girmama manzon Allah amma ayyul qadi wanda shi kuma 1015 rasu ko 14 kai to da kansa yake cewa mun kewaya wannan guri baki daya ba mu ganta ba eh mun kewaya gaba daya ba mu ganta ba to bare kuma yanzu wanda ma yanzu da sun ganta ma yanki ta zasu yana daga wannan nan ka hadisin nan na Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi cewa mala'ika Jibril alaihi salamu ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ra'awa zinan yaga manzon Allah ransa yana mai susuwa yace ya rasulullahi kana so in nuna maka aya ne sai yace kwarai kuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi duba zuwa wata bishiya daga bayan kwari sai yace kirawo wacan bishiya sai ga bishiya ta zo tana tafiya har sai ta tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama da malaika jibrilu sai ta umarce ta ta koma inda take sai ko ta koma zuwa bigiranta an kai boka sayyidina aliyu kasar nan wannan hadisi amma hadisin bai ambaci malaika jibrilu ba kala sai yace ya ubangiji ka nuna min aya wadda bazan kula da wanda ya sare banta na bayan ta ba sai kira bishiya wa zakara misal ya ambaci misali nasa da aka yi magana su so zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sare banta wa mutanen sa ne neman aya ku da yayi lahum dan su ne lalahu ba wai dan kansa ba ibn isaka sahibul magazi ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa rukanata misalin ita wannan aya a cikin wata bishiya da ya kira ta sai ga bishiya ta zo har ta tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzon Allah ya ce irji koma sai ko ta koma an kama daga Hasan al-Basriyu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai karar mutanen sa zuwa ubangijin sa suna neman su tsoratar da shi manzon Allah ya roki Allah a nuna masa aya wanda zai san babu wani abun tsoro alayya kai nasa sai kai wahayi zuwa gare shi cewa ka je wajen kwari guri kaza a cikin sa akwai bishiya ka kirawo reshe ɗaya ma daga jikin bishiyar reshen zai zo maka sai kuma manzon Allah ya aiwatar sai ga reshen ya zo yana kekketa kaza ketawa har sai da ya tsaya nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsare shi irin abin da Allah ya so ya tsare shi sannan sai ya ce da shi koma irin yadda ka zo sai ko ya koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ubangiji na san ba abin tsoro gare ni kasar nun wannan ya zo daga sayyidina Umaru ya faɗa a cikinsa ya ce ya ubangiji ka nuna min aya wadda ba zan kula da wanda ya sare ban ta nuna da ha bayanta ba ya ambaci kasar nun wannan an kabo daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara yadda gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani balaraban ƙauye ya ce ka bani labari idan na kira wannan kututturen dabino daga shi wannan bishiya wato zarbar dabino idan aka ce an kira ta ta bar jikin wato ishan dabinon ta taho ya ce a tashahadu anni rasulullahi za ka yadda ni manzon Allah ne sai wannan balaraban ƙauye ya ce ya yadda sai kuma manzon Allah ya kira wannan reshe daga jikin dabino sai gashi ya to yana gaggawa har sai da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi koma sai ku aga ya koma ila makani zuwa bigiransa wannan hadisi Tirmidhi ne ya fitar da shi har ma ya ce wannan hadisi ne ingantacce kaga a nan wajen alƙaliyar gashi ma malamin hadisi ne fa shi ma al-hafiz ne shi saboda hifzin nasa ne ma yake gaya mana haddasana wani qira'atan minni alaihi an gane to amma shi da kansa wato hadisi sai ka ji ya ce wani ne inganta shi jiya mu karanta hadisin dawowar rana sai ya faɗa yake cewa a dahawi ya tabbatar da rijaluhu siqatun mazajin hadisin ingantacce ne sannan ya kawo sunan wannan malamin yace ya tabbatar da hadisin nan ingantacce ne to kaga shi akan kansa ya kai inganta amma bai inganta ba da irin wannan karamban da ake yanzu yanzu gashi gashi ya faɗa yace kharrajahu Tirmidhi wa qala hadha hadisun sahihun Tirmidhi ya inganta amma ba mu ji alƙari ya ce wasa hatu na inganta shi ba bai wannan ba to fasali kenan da karabe mana a cikin wato kissan nan ta bege nan na aljizi kutar da bino
wa ya abudu hadi ila abu
abin da yake karbama wayannan hadisai hadisai shine hadisin nan na wato aninul juz'i wato gurnani na shi wannan kutar nabiyun shi wannan hadisi akan kansa hadisi ne mashhuri me yaduwa labari da shi mutawatir mutawatiri ne wato ajerance yake da yawa ma abuta hadisi yin gada tu bukhari da musulun sun fitar da shi wayan da suka rawaito daga sabon manzon Allah goma da tsirari ne a cikin sa akwai ubayy dan kabin da jabir dan abdullahi da anas dan maliku da abdullahi dan umara da abdullahi ibn abbas da sa'd dan sa'd sa'idiyu da abu sa'id al-khudriyu da buraidatu da nana ummu salama Allah ya kare da gare ta da mutalib dan abi wada'ata dukkan wayannan suna zantawa da ma'anar wannan hadisi Tirmidhi yace kajiba yace wa hadisu Anas sahihun sai dai dingina zuwa ga malamin hadisin da ya faɗa kala Jabir bin Abdullah Jabir dan Abdullah ya faɗa yace kaga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa rufi Abu Sakutaran da binayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi hudu ba sai ya tsaya zuwa wani kutarin da biyu mai ha daga cikin ta yayin da aka yi wa manzon Allah munbari sai muka zo sauti daga wannan kutarin da biyu ne kai ka ce sautin nan na taguwa lokacin haihuwa ya ba a cikin wata ruwayan nan ta na zan maliku har sai da masallacin nan ya zamanto irtajja ya raurawa saboda bikhwari saboda kukan wannan kutarin da biyu ne ya bu a cikin ruwayan nan ta sa'adu dan abu sa'adu dan sa'adu sa'idiyu ba sai kukan mutane malam ya yawaita ba saboda abin da suka gani ya bu a cikin ruwayan nan ta mutalib dan abi wada'ata da ubayy dan kabin har sai da aga ya kekece wantsag ya tsage har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa ya sanya hannunsa mai albarka akan wannan kutaran da biyu no sai aka ji ya yi shiru waninsa ko ya kara ya ce to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hajjiga shi wannan kutaran da biyu no ya yi kuka ne saboda abin da ya rasa na daga ambato da ake aka yansa waninsa ko ya kara ya ce na rantsa da wanda numfashi na ce ga iko na sa ba dan na zo na rungume shi ban ji annabi ba zai gushe ba ita wannan kuka har tashin alkiyama saboda bakin ciki amsa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi sai aka binne shi karkashin munbari haka ya zo a cikin hadisin nan na al-muddarib dan abi wada'ata da sahal dan sa'idin as-sa'idiyyu da ishaqu darra'u da ishaqu da yawaitu daga anas dan maliku ya ba cikin sashin ruwayoyi daga sahal dan sa'idin sai aka binne shi karkashin munbarin sa ko ko a aka sanya shi a sarubun nan na sama ya bu a cikin hadisin nan na ubayyu idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallah to sai sallah zuwa gare shi yayin da aka gyara shiru sa masallaci da niyyar gyarawa sai ubayyu ya riki wannan wato wannan kututaran da biyu da aka wannan abin da shi fa kana inda sai zamanto a gurin sa hai zuwa lokacin da gara ta cinye shi ya dawo rigage al-imam al-isra'ini ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan kutaran da biyu ne zuwa kansa sai gashi ya zo yana kekkece kasa sai ko annabi ya rungume shi sannan manzon Allah ya umarce shi ya kuma koma zuwa bigiran sa ya zo a cikin hadisin nan na buraidatu faqala sai ya fada yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada idan ka so yace mai kai zuwa cikin shingen da kasance a cikin sa ma'ana inda aka dasa ka tun a farko mai da kai wannan gurin wannan da wato in an saka ya zamanto duk wannan jijiyoyin naka su dawo zuwa gare ka, halittar ka ta zama ta cika, dittan ka tanka da yake jikinka ta zama ta sabuntu da yayin itaciya. Idan kuma ka so, sai in je in dasa ka a cikin aljanna, sai waliyan Allah su zamanto suna ci daga yayin itaciyarka. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ya karkata zuwa gare shi yana jin abin da zai ba da amsa. Sai aka ji to ba wanda zai ji ba wanda ban ba. Fa kala sai manzon Allah ya ce sai wannan kutan dabino sai ya ce bari dai ka rasa ni a cikin aljanna ya rasulullahi. In ya so waliyan Allah su ci daga gare ni, ni kuma na zamanto a cikin bigiran da ba zan tsoho ba a cikinsa. Wanda yake kusa da manzon Allah sai ya ji abin da wannan kutan dabino ya faɗa. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi an gama. Ba ta yi ce Allahumma ij'alhu fil jannati, a'a. To ai dama, wato wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lahi wal karami. Duniya gaba ɗaya duka ta manzon Allah ce. Ilamu anna al-ardha lillahi wa rasulihi. Saboda haka duniya ta manzon Allah ce, haka lahira ma ta manzon Allah ce. To wanda wato wato anan sai ce an yi an gama, annabi ya riga ya bayar kawai. Sannan sai ya ce sai manzo Allah ya ce wannan kutsurin dabino ya zaɓi gidan dawwama a bisa gidan ƙarewa. To a sanar basari ya kasance idan ya zantar da wannan hadisi sai fashe da kuka. Wa ƙala sai ya ce ya ku bayin Allah yau katako hashaba. Yau shi ne tahinnu ila rasulillahi, yake yin bege zuwa manzon Allah, shauƙan yayi saboda tsananin begensa, limakani saboda zargin manzon Allah. Fa antum ahqqu an tashtaqu ila liqa'ihi, ai ku mutane ku yi cancanta ku yi bege zuwa haduwa da manzon Allah. Allah ya sallama da annabi.
Rawahu an Jabirin
Habs dan Ubaydillahi ne ya rawaito wannan daga Jabiru, ana cewa Abdullahi bin Habsin da Aymanu da Abu Nadrata da Sa'id dan Musayyibi da Sa'id ibn Abi Karbin da kuma Quraybu da Abu Salih Sammanu. Hasan ya rawi, Hasan al-Basri ya rawaito daga Anas dan Maliku da Sabit al-Bunani da Ishaq ibn Abi Talhata. Nafi'u ma ya rawaito wannan daga Abdullahi dan Umara da Abu Hayyata da Abu Nadrata ma ya rawaito da Abu Waddaki daga Abi Sa'idin da kuma Ammar dan Abi Ammarin, duk sun rawaito daga Abdullahi bin Abbasin da Abu Hazimin da Abbasu dan Salu ya rawaito daga babansa Salu dan Salim. Kasiru dan Zaid ma ya rawaito daga Muttalib dan Abi Wada'ata. Abdullahi dan rawaito anan Burayta ma ya rawaito daga babansa Burayratu. Dufayl bin Ubay ya rawaito shi ma daga babansa. Al-Qadhi Abu Fadl ya faɗa, Allah ya gama daga targare shi. Kaga wannan hadisi ne irin yadda kake ganin sa. Ma abuta hadisi in ga daji sun rawaito shi, wanda muka ambata daga cikin sahabbai sun rawaito shi, da wasu wa'annan daga cikin tabi'ai wanda sun ninka sahabban, izuwa ma wanda ba mu ambace su ba. Imam Al-Qalisi ai ko da adadin da muka faɗa bai kai haka ba, ya kawal ilmu limani cana bi haza wa bi haza babi, ilimi zai zama ya tabbata ga wanda ya kula da wannan babi. Wato ilimi ya yake nufi a nan wajen, wato ana faɗa cewar shi hadisi na ahadi, wato yufidul amala. Yauwa, amma hadisi mutawatiri shi ne yufidul ilma. Bambanci tsakanin al'amala wal ilma a nan wajen shi ne, idan hadisi ya zamanto ɗaiɗaikun mutane ne, kamar hadisi wanda yake a garibi, wakul garibin marawa rawin faqat, mutum ɗaya ne ya rawaito, to wannan hadisin ana kiransa hadisi garibi. Shi kuma mutum biyu daga sahabbai su suka rawaito, ana kiran hadisi azizi. Idan mutum sun kai sahabbai uku suka rawaito, ana kiran hadisi mashhuri. Amma dukkansu guda ukun nan ana kiransa hadisul ahadi, hadisul ahadi. Saboda haka wannan hadisul ahadi yufidul amala lil ilma, yana fa'idantar da aiki amma ba a kudura wani abu a zuci ba. Shi yasa irin wayannan hadisan idan suka zo da bayanin aqida, to ba za a karbe su ba, sai ya zama to an samu abu mutawatiri a cikin sahabban manzon Allah da yawa, to sannan sai a karbi idan abu ya zama na aqida ne. Amma idan ya zama to na aiki ne, to wannan za a iya karba kafin a je a samu tabbas. za iya karba ai aiki da shi shi zaka cewa yufidul amala lil ilma can al ilma itiqadi ake nufi nan kuma al amala aiki da shi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da kadna ra ta kallubo waje ka fi samai falan walliyannaka kibatan tarbaha Allah ya ce fa walli waje ka shadar masjidil haram a lokacin da aka saukar da ita wannan aya akwai masallaci na Madina wanda manzo Allah yake sallah a ciki aka juya aka kalli wato gabas ma'ana aka kalli inda ake kallo yanzu tunda da san baitul maqdis ake kalla baya ake kalla amma daga baya bayan Allah ya ce fa walli waje ka sai aka dawo kallon gabas to wanda daga cikin sahabbai sai ya tafi masallaci ita fa hanyar Quba to yana zuwa ya je samu masjidil qiblatayn sai ya ga mutane suna sallah akan yadda ake yi da ana kallon baitul maqdis an tara sallah sai ce ah assalamu alaikum yanzu muka yi sallah da manzo Allah an saukar da sabon hukunci cewa yanzu an daina kallon baitul maqdis gaba za a kalla ai kawai suna jin wannan magana fastadaru ila alqiblati sai suka juya gaba ɗayan su da limamin da mamun duk sai aka juya koma kallon alqibla sai aka dawo kallon gabas to kaga yanzu wannan da yake ba itiqadi bane ba sai mutum ɗaya labarin sa sai isa sai aka yi aiki da shi shine ma'anar yufidul ilma a yufidul amala lal ilma amma anan wajen alkali yana magana akan abin da ya shafi ita wannan qadiyya ta abin da ya faru na sha'anin wato wannan bishiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da ita da kuma wannan kutsar da binu da manzo Allah ya dinga kuka saboda manzo Allah ya bar shi sai ce to ga wannan hadisin da aka rawaito da yawa sahabbai sun rawaito da yawa sanan tabi'ai ninkin su sun rawaito sai ce to kaga wa biduni hazal adadi ko da bai kai wannan adadi ba to ya kawal ilmu ilmi yana tabbatuwa ma'ana itiqadi yana tabbatuwa limani ita nabi hadal babi ga wanda ya kula da wannan babi wallahi al-muslimu ala sawabi Allah shine mai tabbatuwa akan gaba daga tar Allah ya mana amin fasali kenan da ka rabe mana misalin irin wannan ya zo a cikin sauran aljamadati wayanda suke sandararrun abubuwa da ba sa motsi Al-Qadi Abu Abdullahi Muhammad dan Isa Tamimi ya mana hadisi shi ma yace Al-Qadi Abu Abdullahi Muhammad dan Murabit ya mana hadisi shi ma yace Muhallab dan Abi Sufrata ya mana hadisi shi kuma yace Abu Al-Qasim ya zanta mana to shi wannan Muhallab ila an ce shine farkon wanda ya fara sahih Bukhari sharhi ila kuma an ce Imam Dawudi shine wanda ya fara sahih Bukhari sharhi kuma dukan su malikawa ne baki dinsu اي ابو القاسم ابو الحسن القابسي
قال حدثنا ابو
يتي ابو الحسن القابسي يمن حديثي
قال حدثنا المروزي
يتي امام المروزي يا زنتن منا
قال حدثنا الفربري
يتي فربري يمن حديثي
قال
شي كما يتي البخاري يمن حديثي
قال حدثنا محمد
شي كما يتي محمد بن مسنى يمن حديثي
قال حدثنا
شي كما يتي ابو احمد الزبيدي يمن حديثي
قال حدثنا
شي كما يتي اسرائيل يا زنتن منا daga mansurin daga ibrahimu daga alqamata daga abdullahi dan mas'udin qala ya fada yace haji ga mun kasance muna jin tasbihin nan na abinci a lokacin da ake cin abincin ya ba cikin wani wannan ruwaya daga abdullahi dan mas'udin yace mun kasance muna cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma a lokacin muna jin tasbihin abincin Anas bin Malik ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wani tafi min hasan da tsawon kwani sai aka suna yin tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da muka zo wannan tasbihin sannan sai ya zuba su a hannun sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi sai aka ji su ma suna tasbihi a hannun sayyidina Abubakar
thumma aidina fa ma sabbana
sayyidina Anas bin Malik sai aka zuba kuma a hannun mu amma ba su yi ba to an ce wannan dama halifanci ne yayi a hannun sayyidina Abubakar yayi a hannun sayyidina Aliyu ai sayyidina Usman da sayyidina Umar da sayyidina Ali baki din su amma da hannun sayyidina Anas sai mun tabe tasbihin ba Abu Zar al-Ghifari ya rawaito misalin wannan hadisi sai ya ambata cewa sun yi tasbihin a tafin hannun sayyidina Umar da sayyidina Usman Allah ya kare da gare su sayyidina Ali ya fada mun kasance a Makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita zuwa shashin sasannin Makka yace wallahi a gaban mu mun gani babu wata bishiya da ta fuskanci manzon Allah babu wani dutse ya fuskanci manzon Allah face ya ce da shi assalamu alayka ya rasulullah nan Allah ne ya haska musu kaji amma da ma kullun aikin su kenan eh duk wata bishiya duk wani abu gaisuwa yake ga manzon Allah eh
waqala jabir bin
jabir dan samurata ya fada daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce hakika ni na san wani dutse a makka ya kasance yana gaishe ni aka ce wannan shine hajar al-aswadu ya zo daga nan insha Allah ya kare yadda gare ta yayin da malaika jibril alaihi salam ya fuskance ni da manzanci sai na hadu ba na shudewa da wani dutse ko ko wata bishiya face bishiyar ta ce assalamu alayka ya rasulullahi an kamo daga jabir dan abdullahi yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe yana shudewa da wani dutse ba ko ko bishiya face ya yi sujjada gare shi ya bu a cikin hadisin nan na Abbas dan Abdul Muttalib yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube shi da ƴaƴansa wato shi Abbas ibn Mulati da barkunansa yayin musu addu'a da sutura daga barin wuta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sutura bin Mulati da wannan wato barkon nasa sai aka ji dandamalin kofa yana cewa amin amin da kuma wato bangwayen gida suna cewa amin amin an kabo daga Jabir Sadiq dan Muhammad al-Baqiru daga babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya sai ga malaika Jibril ya zo masa bi da bakin da wani fefe a cikin sa akwai ruman wa inabun da inabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci sai aka zo wannan abun suna yin tasbihi da wuda inabun da ruman duk suna da ma kuma yan aljanna ne baki daga aljanna ka dauko su an kamo daga Anas dan Maliku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman sai wannan dutse ya zama yayi rawrawa da su saboda babu ahal ardi gaba ɗaya babu irin su eh ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar sai dutse ya ji daɗi sai ringa rawa fa kala sai manzon Allah ya ce shi ka tabbata ya kai Uhud ka sani cewa annabi ne a kanka da siddiqi shi ne sayyidina Abubakar da kuma shahidai guda biyu da za a musu shahada wato wa'annan wato mu'jizan manzon Allah ce da ya ce ga abin da zai faru gare su kuma ya faru gare su kuma a lokacin ma da abin ya faru manzon Allah masa san ya yi kauna baya da to amma duk da haka sai gashi abin da manzon Allah ya faɗa abin da ya faru kenan shi sa lokacin da shi sayyidina Abubakar da ma ya san ba wato ba a faɗi cewa za a yi masa shahada ba sau da ka shirin lafiya ta kama shirin su amma sai da na umaru kuwa wato shahada aka yi masa a hannun abu lulu almajusi shi a lokacin sai na umar Allah ya dare shi a wato abin da ya faru ya ga shi ne amirul mu'minina yana yin aike a je a yi yaƙi sariya yake turawa sai ke ta mamaki wai ni gashi na san shahada za a yi mai to amma ni gashi ba yaƙi nake zuwa ba to ya shahada nan za ta zo ne ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa sai ya faru to ku sai ku abin ya faru yadda manzo Allah ya faɗa haka za ka yi ma wannan shahada din bayan an yi masa abin da aka yi masa ya yace ku rike shi tukunna har sai mun ga abin da yake akwai tunda ya zo ya soke shi a masallaci kuma aka mai da shi gida jini na zuba a tare da sayyidina Umar dan daga baya ma ɗaya daga sahabban da suka yi sallah tare ko ma yace to Umar ka yi sallah yace ban yi ba yace to ai ko ba alheri ga wanda bai fa sallah ka tashi kai sallah haka ya tashi yana sallah jini na zuba ba irin mabawa yanzu da an zazzabi ya kama mu sai mu tara salloli wannan kuskure ne babba ko a wani irin yanayi kashe yi sallarka ba a yi ma sauki ba a yi maka rangwame ba tunda kaga sahabbai da kansu za a je gurin yaƙi ana sara ana suka aka ce a hakan ai sallar a hakan ana saran ana sukan ai sallar ka a barta ba a yi ba to kuma kai dan zazzabinka da idan ka zama wani ƙarar wani abu tashi za ka yi a guje ka tashi ai ba abin da zai hana ka tashi kai sallah saboda babu uzuri a cikin sallah sallah shine mafi girman al'amari da saboda aka yi sayyidina Usman Umaru wannan shahada a daga baya kuma Allah ya karbe shi domin dama sai ce ku kyale shi ni ne tunda ni iwa ka ai masa komai illa kawai idan na rasu to shikenan ku riskar da shi da ni yau wannan shine kisasi kenan to sayyidina Umaru kenan Allah ya kare da gare shi shi ma sayyidina Usman haka aka yi masa dama sayyidina Usman Allah ya faɗa annabi ya faɗa cewa za a yi masa shahada yana karatun Qur'ani dama shi kullun aikinsa kenan isauke Qur'ani yana karantawa isauke Qur'ani da ka to yana karatun Qur'anin ya zo daidai fa sai ka fi kan wallahi anan jinin ya daga dan annabi ya gaya masa duk abin da zai faru sai annabi ya faɗa za a yi kaza kuma an yi to amma duk da haka wani wai tuhuma annabi yake ina annabi bai san gaibi ba kaga wannan sabo ne babba zamu karatu nan gaba kadan kan gaibubbukan manzon Allah yace za a yi kaza kuma an yi yace kaza a yi kaza kuma an yi yace za a yi kaza kuma an yi anan sai da alƙali ya kawo wajen gaibu sama da guda 256 duk annabi yace za a yi kuma an yi eh saboda wannan yana nuna mana Allah ya sanar da manzon Allah gaibu tani ومثله أنا أبي هريرة مثالاً wannan yazo daga sayyidina Abi Hurairata a cikin kogon Hira ya kara ma hu tare da shi yace da sayyidina Ali duk za a yi musu shahada shahide ne baki daya kaga shi ma kuma abin da ya faru kenan da shi aka zo aka yi musu shahada dama a lokacin hawar jani su suka shirya suka ce to idan asuba ta yi daidai asuba kai ka tafi Masar inda Amr dan Asu yake kai ka tafi Kufa inda sayyidina Ali yake kai kuma haka aka rarraba mutanen cewa shi ma Muawiya a tafi can Sham a je a masa wannan aiki aka ce kuma duk lokaci da yake so a yi su ne Hawarjawa irin yadda da aka zo garinmu nan aka rarraba aka ce karfe 5 daidai a saki bam guri kaza da guri kaza da guri kaza duk aikin su ne to duk su ne abin da ya faru kenan a wannan lokacin saboda haka aka zo shi sayyidina Ali Allah ya yarda shi ya fito yana cewa a tashi lokacin sallah yayi sai aka samu wannan wanda ya masa wannan aika ibn miljam abdurrahman ibn miljam almuradi yazo sai sayyidina Ali Allah ya kare daga gare shi da wuka kuma ya soki wasu mutanen ma a wannan gurin da wukar eh saboda haka sayyidina Ali shi ma yayi kaura a wannan lokacin to sai Amr dan As kuma sai aka yi dace shi a lokacin bai fito sallah ba ina da halifan da yake sallah idan baya nan shine Kharija yazo yana sallah ya zama ya shiga limanci ya fara sallah kenan wannan mutumin yazo ita ka sai Kharijatu wuka aka kama shi wanda yayi wannan aiki sai aka danga cewa khuzuhu ila al-amir ku kama shi zuwa wajen shugaba sai ce ku me yake faruwa ne wai ni wa na kashe ne aka ce ai Kharija kashe sai ce to shikenan aradtu amran wa aradallahu kharija ni amr ne nufi amma kuma Allah ga wanda ya nufa to saraka shi ma abin da ya faru kin sai nan ma wai shi ma aka zo Sham daidai asuba'i shi ma ya fito sallah din sai aka yi masa wannan suka to amma shi sukan sai zaman tobi zai ci masa makasa ba eh saboda aka je sai aka ce kawai zai iya rayuwa amma ba tare da haihuwa ba eh shi sa kawai dansa guda ɗaya ne shi wannan Yazid din alaihi minallahi ma yastahiqu to saraka wayannan shine abin da manzon Allah ya faɗa kuma hakan ya faru sai da Aliyu Allah ya karbe shi kuma ta hanyar shahada Dalhatu dan Ubaidillah shi ma Allah ya karbe shi ta hanyar shahada a yakin Jamal Zubair dan Awwam shi ma Allah ya karbe shi ta hanyar shahada a yakin Jamal har ila yau wa qala manzon Allah ya faɗa ga wannan dutse yace ka sani cewa annabin Allah ne akan ka kuma su da siddiqi shine sayyidina Abubakar wannan audin ma'anarta adafi ne kawai ba tanwi'i bace ba da kuma shahidi kaga labari a cikin kokon Hira har ila yau daga sayyidina Usmana kala yace yace muna tare da mutum goma daga cikin sabban sa ni ina cikin sun ji sayyidina Usmanu ya kara yace da Abdurrahman dan Aufin da Sa'd dan Abi Waqasin kala sai yace na manta guda biyun ya zo a cikin hadisin nan na Sa'id dan Zaidu har ila yau misalin sa sai ya ambaci sahabbai guda goma sai ya kara kansu shi Sa'id dan Zaidu an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Quraysh suka neme shi sai wannan dutse na Sabiru yace da manzon Allah yace ya rasulullahi dan Allah ka sauko daga kaina fa inni akhafu an yaqtuluka ala zahri ina jin tsoron kasfi maka butanci a kaina fa yu'azibunillahu ni ma ban tsira gurin Allah ba sai ko gon yare ce da manzon Allah ilayya ya rasulullahi to guri na yamakin Allah Abdullahi dan Umar ya rawaito Allah ya kare daga gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta akan mimbari ya karanta wa ma qadarullahi haqa qadarihi sannan sai ya ce aljabbaru ubangiji yana girmama zatinsa ya kuli yana cewa ni ne aljabbaru ni ne alkabirul mutaal kawai sai ga wannan mimbari yana raurawa hatta kulna har sai da muka ce lai khairan an kafai faɗo mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kabo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi yace akwai gumaka wato guda 360 akan daura ɗakin Allah ta'ala musabitatul arjul bir rasasi fil hijarati an tabbatar da digadigan wannan gumaka bir rasasi da bakin karfe fil hijarati a cikin dutse dutsen fan dutse ga kuma bakin karfe kaga karfin su ya kai karfi kenan
falamma da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al masjid fatahi
yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci amal fatahi ranar da aka bude makka sai gashi manzon Allah ya hadi yana nuni da wani a qabib wani sanda a hannunsa ila ya yi zuwa wannan gumaka wallahi masa ba ma ya taba ta annabi yana cewa ja al-haq wa za al-batil karanta zuwa karshen aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai nuni zuwa fuskar wani gunki ba face wannan gunki ya fada take sa bai ji bai nuni ke wani ba face ya afkali waje yi ga fuska ta sa har sai da ya zamanto babu wani gunki da ya saura misalin wannan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin wa qala yace sai ya hadi yana sukanta yana cewa
ja al-haqu wa ma yubdi'ul
batil wa ma yu'id yana daga cikin wannan nanka hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wato wannan mai butan nasaranci a farkon lamarin manzon Allah yayin da ya fito tajirin yana mai kasuwanci tare da amannan nasa shi wannan mai butan nasaranci ai baya fitowa zuwa kowane daya sai ko ya fito a take ya hadu yana shiga cikin su har sai da yayi ruko da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wannan shine shugaban nan na talikai baki daya Allah ta'ala zai aiko shi rama ne ga talikai sai wasu dattijai da Qurayshawa suka faɗa gare shi suka ce ina ruwan me ya san me kai ka san wannan sai wannan mai bautan nasaranci yace
innahu lam yabqa shajarun wala hajarun
yace sha'anin da lamarin babu wata bishiya da ta wanzu wala hajarun ko dutse
illa karra
fa ya fadi na mai sujada gare shi
wala yasjudu illa li nabi
yace shi ko dutsen ba zai sujada ba sai ga wanda yake annabin Allah
wa zakara alqissa
ya ambaci ta wannan kissa sannan sai yace
wa qala sallallahu alaihi wasallam wa alayhi gama
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto a lokacin akwai gajimare da yake masa inuwa yayin da ya kusanto wajen mutane sai ya same su sun gaye shi zuwa wannan inuwa ta bishiya kuma zala ba a gaganiya da shi sai ya samu guri ya zauna kawai falon majalisa annabi na zama malal sai wannan inuwa ta taso daga gare su ta dawo zuwa ga annabi fasali ke yadda kare bai mana a cikin ayoyi a cikin nau'i na dabbobi siraju dan abdul maliki ya zantar da mu shi ne abul husaini mai kiyayewa da hadisi shi ma ya da hadisi sama da 100,000 yace abi ya zantar da ni yace alqazi abu yunus ya mana hadisi yace abul fadl as-saqali ya mana hadisi hadisi sabitu ya mana hadisi dan kasimu dan sabitu daga babansa kasimu daga kakansa sabitu suka hadu suka ce
hadathana abul ala
abul ala ya mana hadisi
ahmad ibn imran
shine ahmad dan imrana
ala hadathana muhammad ibn fudail
yace muhammad dan fudailin ya mana hadisi
ala hadathana yunus ibn amr
yace yunus dan amr ya mana hadisi
ala hadathana
yace mujahid ya mana hadisi daga ana aisha Allah ya kare da gare ta tace
kana in janada
ta ce kana inda na dajunan muna da wani sabagiji shi ne dabbar da ba ta fita daga gida to muna da ita a gida injina na Aisha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a gurinmu to karra sai wannan dabba ta zama ta tabbata ta nutsu ta tabbata a bigiran ta kuma ta nutsu ko jela ba ta kadawa saboda girman annabi Muhammadu wannan dabba ba za a ga ta kai ta kawo ba in dai annabi na gidan to ba zancen ku an tsata take a zaune wai za kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma idan annabi ya fita daga gidan to ja a waza ba sai ga ya tashi i buga nan i dawo amma da annabi ya zo sai samu guri zauna yanzu an ce in ka girma annabi sai a ce ka zama dan bid'a ko to yanzu ita ma wannan ita ma ai bid'a ce kenan nan tana girin annabi Imam Malik an fada a cikin tarihi bai taba yawo zamu karanta nan gaba bai taba yawo a Madina takanni ba yace ba zai iya taka kasar da aka binne annabi takanninsa ba to wannan girin manzon Allah ne to amma sai ce maka ina aka rawaito waye ga ma sai an rawaito zaka girin annabi tunda Allah ya baka wato ka shiga cikin umumi na cewa wato azziru wato waqiruhu to ai duk abin da ya kama na tauqiri kai ba manzon Allah shi Allah ya sa mu zaci
amin
an rawaito daga sayyidina Umaru cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin taro na sahabbansa sai ga wani balaraban kauye ya zo wajen annabi wanda yaje wato ya farauto zabban damu damu ya zo da shi don manzon Allah sai yi tambaya sai ce wane ne na ga tare a gurinsa sai suka ce annaban Allah ne sai balaraban kauyen ya ce wai ya rantse da Lati da Uzza wai ba zai imani da manzon Allah ba har sai wannan damo ya yi da manzon Allah wannan abu din mai ma'ana hatta ce da zan wuce abu mai ma'anar wato adafi mujarrad adab kawai yanzu kuma wannan abu din mai ma'ana hatta ce irin fadin Allah to kasu nun au yuslimuna kaga ma'anarsa hatta yuslimuna ne to shi ma nan hatta yu'minu bika hadha dabb haske wannan dabo ya yi imani da kai eh manda balaban kauye dama dabba suna imani ko to amma wada rahu baina dai yazo ya saki wannan dabo baina dai annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah to
fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga wannan damo yace ya kai damo
ajaba bi lisanin mubi
sai ko damo ya amsa wa manzon Allah da harshe wanda yake mai bayani kowa yana ji baki daya a wannan gurin yace amsa wa ka ta goma sinka ya rasulullahi ya adam wanda zan zai kewa kiyama sai manzon Allah yace shi wa kake bautawa ne ya kai damo sai ce ina bautawa wanda al'arshin sa ke sama ina bautawa wanda sarauta sa ke ban kasa ina bautawa wanda tabarkin sa yake cikin kogi ina bautawa wanda rahama sa ke cikin aljanna ina bautawa wanda azaba sa ke cikin wuta sai manzon Allah yace da daman to ni wane ne sai ko damo yace kai manzo ne na ubangijin talikai kuma kai ne cika mukin annabawa ga karin bayani nan wanda ya gazgata ka ya samu rabo wanda ya saribanta ku ya tabe sai ku balaraban kauye musulunta ashe kaga wannan abin da yayi wato sai Allah ya ja shi zuwa ga wato rahmarsa yana daga wannan ka kissa nan ta zancen nan na kura wanda kissa ce mashhuriya wanda aka rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri tsakanin wani mai kiwo yana kiwon dabbobinsa sai ga kura ta budurowa cinki a ɗaya daga cikin dabbobin nasa sai ku je kwace ta daga wannan kura sai wannan kura ta tsaya ta durkusa sai kura yake gaya wa mai kiwo yace yanzu kai mai kiwo ba ka jin tsoron Allah ka tsare tsakanina da arzikina ai arzikina ce in kama dabba ci to rawo wancan kuma ka hana sai mai kiwo sai ya ce abin mamaki yau ga kura tana magana irin zancen mutane sai kura ta ce bana baka labarin abin da ya fi wannan mamaki ba ga annabi can sallallahu alaihi wasallam tsakanin duwar wasu guda biyu yana zantar da mutane da labarin abin da ya shuɗe to sai wannan mai kiwo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tashi zantar da sabbin abin da ya faru sannan sai ya ce sadaka yayi gaskiya kaga wannan hadisi a cikin sa akwai kissa a cikin shashin wannan kissa akwai wato magana mai tsayi
waruya hadisul zabi an abi hurairata wafi ba'di durki an abi hurairata radiyallahu
anhu eh wato an rawaito hadisin nan na wannan kura din an rawaito daga abi huraira a shashin tafarkan an rawaito daga Abi Huraira fa qala zibu sai kura take cewa
anta ajabu
kai ne mafi mamaki kana tsaye akan dabbobinka kuma gashi ka bar annabin Allah wannan da Allah bai taba aiko wani annabi ba mafi girma daga gare shi wajen wato mafi girman daraja wajen Allah an bude masa kofofin aljanna baki daya sannan ahalin aljanna suna tsinkaye kan sabban sa suna yin kallon yakin sa yace ba abin da zai tsare tsakaninka zuwa wannan annabin sai wannan lokon kana shiga zaka zama a cikin wato rundunar Allah to sai mai kiwon yace to wa zai kula min da dabbobi na sai kura ta ce ni zan kiyaye ma ni zan maka kiwon sa haka dawo eh kaga dai ana cewa ba a ba kura ajiyar nama to yau za a bata domin abin da ya ji daga bakin kuran ya fi bata ajiyar sai ko wannan mutumin sai miƙa dabbobinsa zuwa ga kura sai ko ya tafi ya ambaci wato kisan nan tasa wato sanan kuma da musuluncin sa wa wujudahu annabiyya da yadda yaje samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu yaqi
wa qala lahu annabi sallallahu alaihi
wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi koma izuwa dabbobinka
tajidha bi wafriha
zaka same ta bi wafriha da cikatta kaga anan alqaliyar a can wancan bayani zamu kawo na 253 bai kawo wannan ba a ciki amma gashi a wannan ai gaibu ne shi ma ko koma zuwa dabbobin ka zaka same ta biyo fariha a ciki kura ba ta ko eh ba ciki to ya kwaje ya same ta yadda manzon Allah ya fada sai yankawa wato kura kuran sai yanka mata dabba daya daga cikin dabbobin nasa saboda wannan shine ladan ajiyar ta masa an kamo daga Uban dan Ausu cewa Uban dan Ausun ai shine ma abocin wannan kissa kuma shine mai zantawa da ita shine wanda ya magana da kurar an kamo daga Salamatu dan Amur dan Akwai cewa shine ma abocin ita wannan kissa har ila yau kuma wannan shine sabon musulunci nasa da misalin hadisi na Nabi Sa'id al-Khudri Ibn Wahbin ya rawaito misalin wannan cewa irin wannan ya faru ga Abu Sufyan dan Harbin da Safwan dan Umayyata tare da wata kura wajadawu da suka same shi wato aka zai ya rike zabiyan barewa to barewan nan da ta gudo sai ta shiga cikin harami kawai sai aka kura nan ta juya sai suke mamaki suka ce za mu fa annabi cewa wannan harami ne haramin Allah ne ba a kaza ba a kaza a cikin sa to kaga abin mamaki yau kura ta juya to sai suke mamaki to sai wannan kura ta ce abin da yafi wannan ban mamaki shine annabi Muhammad dan Abdullahi yana cikin Madina yana kiran ku zuwa aljanna ko kuna kiran mutanansa zuwa wuta sai Abu Sufyan ya ce wai yaran sai da lasa da uzza a lokacin bai musulunta ba yace kai Safwanu in kai yadda ka faɗi wannan labarin a Makka to zaka bata ta zama gowruwa dan duk mutanen ciki za su fice su tafi wajen manzon Allah to kai shiru kawai eh ba shiru ba kai ma zaka da musulunci eh an rawaito misalin wannan labari cewa irin wannan ya gudana ga Abu Jahil da mutanansa an kamo daga Abbas ɗan Mirdasin yayin da ya mamaki daga zancen nan na Dimaru wani gunkin sa ne da yadda wannan gunkin ya rera waka wannan da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa sai ga wani tsuntsu saka da ya fado sai ga cewa ya kai Abbasu kai mamaki daga zancen Dimaru amma baka mamaki akan kanka ga annabi can sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga addinin musulunci kai kuma kana zaune to wannan shine sababin musuluntar shi wannan Abbasu dan Mirdas an ce shi Abbasu dan Mirdas mutum ne mai bin mahaifinsa a zamanin jahiliya eh ina bin babansa saboda kafa to lokacin da uban zai rasu sai ke masa to kai ga wasiya zan ma kaga wannan gunkin Dimaru ka rike shi zai taimake ka duniya da lahira kar kai wasa da shi to kuma tunda yana bin ubansa kaga zai rike shi kenan yadda ya kamata ya ko rike shin kuma sai ya amfani shi duniya da lahira eh gunki yau ya amfani musulmi duniya da lahira domin abin da ya faru kenan yana zaune kawai yana tare da shi yana bauta kawai sai ji ana rera waka a cikin gunkin ana awdadi maru wa kana yubadu muddatan qabla al bayani min an nabiy muhammadi
وهو الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من إمام مهتدي قل للقبائل من سليم كلها أو دا ضمار وآش أهل المسجد سيما ماكي سيتا كغا غونكي يو ينا ريو واقا كما غونكي دمن سن بايا موسي بايا كومي اما يوغا واقا تاناي تانا فوتو دا غونكي سيغا تونزو يا فوتو سيكا تيوا كانا ماماكي دا ابن دا ضمارو wannan gunkin ya fada ga kai ne abun mamaki ga annabi can yana zaune cikin sahabbai kai kana zaune anan sai koi tashi dai ga ya manzo Allah dai ga ya annabi labarin nan annabi wato labarin yayi a cikin sahabban manzon Allah saboda kai musulunta so kaga wannan dalilin rike iyaye da kuma kulawa da abubun da shafi iyaye shi zaka mutun ya wasar iyayensa mutun ya wasar iyayensa to akwai matsala ko da iyayen mushrikai ne kuwa karewa ko kafirai ne to wa sahibu ma fi dunya ma'rufa eh sai ai musu kyautai na haduwa a nan duniya yawa amma wajibi mutum ya bi iyayensa Allah ka sa mu dace amin an kabo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare daga gare su an rawaito daga wato daga wani mutum mai suna Aslamu eh Aslamu sunan sa to sunan wannan mutum Aslamu kuma sunan nasa yayi tasiri a tare da shi
أتى النبي صلى الله عليه وسلم
يا أبو زم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إيماني من زن الله يا نتكين شاشين كتنقل نن خيبارا يا قبل تي أتكين دبو بينا كي ونسوغ لهم غريسو سيكي سوى يا ما إيشين الله تو يا زن يدو أنا دبو بنا وا ينزل إنا مسلم تا إيش إنا مسلم تا نكو ما هو دمتا هنا أضب أضاسينو تو ينزل يا زائي ishi to ya zan yi da wannan dabbobin kuma gashi amana aka bani na kiwo ya zan yi sai manzo Allah ya ce ihsabu juha jefu fuskokin wayannan dabbobin naka fa inna Allah sai wadi anka amana taka Allah zai bada wannan amana ta gare ka ma'ana inda karbo suka baka wayannan sun bada biyu wayannan sun bada uku wayannan sun bada biyar wayannan sun bada goma ya hada garke yake tafiya kiwo da su to ya za a yi a maida su dan masu ci in an maida su suka tsaya suka san cewa shi musulmi ne akwai matsala to sai manzo Allah ya ce a dauki tsafafa ne a jefu fuskokin dabbobin kowace sai ta koma gidansu zai mai da ita zuwa ga ahalinta sai kuma manzon Allah ya aiwatar sai kowace tunkiya ta zama ta tafi har sai ta shiga zuwa ahalinta an gama daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wani wato shinge na ansari wani bazaron kauye da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umaru da wani mutum daga cikin mutanen madina Allah ya kare yadda gare su a cikin wannan shinge akwai wasu dabbobi sai suka zo suka sujjada ga manzon Allah suka sa goshinsu a ƙasa ne wa manzon Allah sujjada sai sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah ai mu muka fi cancanta mu muka sujjada fiye da wannan dabbobin karanta hadisi sai manzon Allah ya ce a'a ai da zan umarci wani yewa wani sujjada to da na ce mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin da yake kanta a kansa an kabo daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare yadda gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani shinge sai ga wani raƙumi ya zo sai ya sujjada ga manzon Allah shi ma ya ambaci abin da ya faɗa kan shanin dabbobin can a baya misalin wannan ya zo a cikin raƙumi daga Salabatu dan Maliku da Jabir dan Abdullahi sahabi dan sahabi da Yala dan Murrata da kuma Abdullahi dan Ja'farin Allah yace babu wanda zai shiga wannan shingen wato babu ɗaya zai shiga face wannan raƙumi yayi kawo hari zuwa gare shi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga da ahu sai kira raƙumin dan da sahabbai suna tun tsoron annabi kai shiga to annabi ta kudi shi ba komai manzo Allah ya shiga yana zuwa fa wada mishfarahu ala ard sai sa dumbarin bakin sa akan kasa wa baraka bayna yadayhi ya durkusa a gaban manzon Allah fa khadamahu manzo Allah sai sa masa igiya kama zuri daure shi wa qala sai ce ma bayna samai wal ard shay'un illa ya'lamu anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai babu wani abu tsakanin sama da kasa ba sai ya san ni manzon Allah ne illa asil jinn wal insi mutum mai sabo ko kuma aljan mai sabo misalin wannan ya zo daga Abdullahi dan Abi Aufa ya zo a cikin wani labarin daban a cikin hadisin nan na raƙumi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su game da sha'anin sa sai suka ba shi labari cewa sunnubin za su yanka shi ya zo a cikin wata ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga su mabota raƙumin ko mutanen da suka zama sun kasa shiga wajen wannan shinge inda raƙumi yake sai ce da su hakika raƙumin nan ya kawo ƙarar yawan aiki da ake sa shi da kuma ƙarancin harawa da ake bashi ya zo a cikin wata ruwaya cewa annabi ya ce an kawo min ƙara ya ce wannan raƙumi ya kawo min ƙarar cewa kunnufin za ku yanka shi bayan kun dinga sa shi aiki aiki mai wahala tun yana ƙarami sai kuma yanzu gashi ya girma za ku kama shi ku yanka suka ce wallahi ya rasulullahi yadda ka faɗa haka al'amarin ki an rawaito a cikin kissan nan ta azba'u wato taguwan manzon Allah da kuma irin yadda wato take zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin yadda ta gaya wa manzon Allah ta sanar da shi kanta domin ita dama taguwa ce wadda tintintini an kira ta saboda wato akwai dan yanka a cikin kunnanta shi za a kiranta azba'u to an ce ita wannan taguwa wato akwai annabawa da suka hau iyayenta to ita kuma sai Allah ya sa ta zama ta manzon Allah ce shikenan daga inda take ta yi dogo tafiya tana tafiya abin da ya kawo ta zuwa Madina wajen manzon Allah tana tafiya idan misali za ta ci abinci kawai sai ga bishoyi sun zuro zuwa gare ta kawai sai ta saboda girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan namun dawa suka yi kanta sai kawai su juya sai innaki li rasulillahi ke ta manzon Allah ce da yadda wato dabbobi na daji sai su nisance ta suna ce mata innaki li muhammadin ke ta manzon Allah ce to ita kanta lokacin da aka ce manzon Allah ya yi kaura sai ta yi kauracin abinci baki ɗaya da sha har sai ta rusu tana dabba imam al-isfira'ini shi ya ambaci wannan ce har ta rusu bata karatun abinci ba haka shi ma jakin manzala an ce shi ma faɗa cikin rijiya ibn wahabin ya rawaito cewa tattabarin makka su ne suka zo suka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inuwa a ranar buɗe makka sai manzala ya masa addu'a da albarka shi yasa babu wata tattabara a duniya mai albarka tattabarin makka shi yasa kana kama tattabara ta makka ka kashe to sai ka biya ragu yawwa sai ka biya ragu ko ka biya katansa saboda wannan su wato suna cikin aminci waman dakhala kana aminan duk wanda shiga haram makka wajibi ne amintar da shi to haka su waɗannan dabbobi ba a tsotar da su sai dai amintawa kawai an rawaito daga Anas dan Maliku da Zaid dan Arqama da Mugira dan Shubata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarci wata bishiya a daren da annabi ya shiga cikin daren da manzon Allah ya shiga cikin wannan kogon Hira saboda ka fa na batat ta wannan ita wannan bishiya sai ta yi tsoro tijahan nabi ta fuskanci manzon Allah fasataratu sai ta tsaje manzon Allah ba wanda zai ganshi kowa da ya zo sai dauka wannan bishiyar ma ya za a yi dan adam ya shiga bayan sai da annabin ya shiga sannan bishiyar ta zo manzo Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya umarci Hamama ta yin tattabaru guda biyu suka tsaya a bakin kogon irin wato tattabar da kayi motsi za su tashi su sai ga sa bakin kogo kaga an sake batar da su cewa ba za su gane ba wiqayatul lahi kenan a garin mudafatu min ad-duru'i wa ana min al-bidami wa fi hadisin akhara ya zo a cikin wani hadisi daban
wa annal ankabut nazal ala badi
sai da ya zamanto an sami wato giza-giza ma ya zo ya yi saka a kan wannan alababi a bisa kofa wannan kogon ta gaba zancen ka ce wannan abin a wato yanzu aka yi shi yayin da masu nema suka zo suka ga wannan anka sai suka ce aida da akwai mutum daya a cikin wannan kogon da wayannan tattabaru guda biyu ba su kasance a wannan kofar ba annabi kuwa ina jin zancen su a lokacin domin ga kafafunsu nan ma na gani sai kuwa suka juya an kawo daga Abdullahi dan Qurdin an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa wato taguwai guda 5 koko guda 6 koko guda 7 dan ya soke ta a ranar idi fazdalabna ilayhi to sai ko wannan dabbobi suka dinga gaggawa zuwa manzon Allah bi ayyuhunna yabdau kowace tana san da ita annabi zai fara an kamar daga Ummu Salama Allah ya kare yadda gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sahara sai ko wata barewa ta kira manzon Allah tace ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce menene bukatar ki sai wannan barewa ta ce wannan balaraban kauye ne farauce ni tace ina da yaya guda 2 tagwaye a ƙarƙashin wannan dutsen saboda haka ka sake ni ya rasulullahi hatta azhaba fa urdi huma wa arju yace har sai na je na shahid da wayannan tagwaye guda 2 sanan dawo
na'am wa arji'a
na dawo sai manzon Allah yace zaki haka ku idan aka baki dama sai ta ce wallahi zan yi ya rasulullahi a wata ruwa ta ce ya rasulullahi idan ban yi ba to ashe ni ce mafi sharri wato fiye daga mai cin riba ashe cin riba musifa ce babba Allah kake yi mai ita alaf take cewa an fa da daga ha manzo Allah sai je kwance ta da ya kwance ta sai ta tafi waraja'at ta dawo annabi kuma yana gurin bai ba gurin ba saboda amana annabi ya fara da daure ta bayan ta dawo tana tayar kauri ta dawo din yana daurewa fanta ba da arabi shi ba ran kauri sai farka sai ce ya ma'aikin Allah kana da bukata ne sai ce bukata ta shine ka saki wannan barewa gaba daya sai ko ya sake ta sai ko barewa ta fito tana gaggawa a cikin sahara tana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ina daga cikin wannan babi dai abinda aka rawaito na daga yadda Allah ya hore zaki ga safiyatu safiyatu bararren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi ma ina daga cikin wanda ya sha jinin manzon Allah wanda suka sha jinin manzon Allah cikin sahabbai Abdullahi bin Zubair wato Malik bin Sinan baban Abu Sa'id al-Khudri sai kuma shi wannan safiyatu maula rasulullahi kuma dukkan su annabi ya halatta musu kuma ya ba su aljanna saboda haka shi wannan ya ce wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka wannan kuma ya ce wanda yake so ya ga dan aljanna yau a ban kasa to ya kalli wanda jini na ya hada jinin sa eh bai da Allah ya ce annabi ce bai da jini ya hada jinin mutum ai ba wannan mutum azaba manzala ya aiki safiyatu zuwa Mu'adh dan Jabal shi kuma yana can garin Yaman to yana tafiya a cikin daji sai hada zaki
fa'arrafahu annahu maula rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam zaki kar gudu ne ba zan san ka ce zaka gudu ya kyale ka kawai sai isun ku ya ce masa kaga wani annahu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni fa yaron annabi Muhammad ne kuma wa ma'ahu kitabu ga mal tafin annabi Muhammad ya aike ni da shi sai ga wannan zaki yayi gurnani wata na haye ko ya matsa an da ji gabarin tabarki ma'ana ya buda masa hanya ya ambaci irin wannan ya ƙara faruwa a wajen dawowar shi safiyatu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bu a cikin wata ruwaya daban anu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi safiyatu cewa wato jirgin ruwa ne ya karye da shi wato kaga jinasi ne nan ko tami shi safiyatu jirgin ruwa safiyatu kuma sunan sahabban manzon Allah to shi ya hau jirgin ruwan sai ya karye da shi fakara da ila jazirati sai ya fito zuwa wani tsibiri a cikin ruwan sai ga zaki sai na ce da shi ni fa dan yaron manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai wannan zaki ya hadu yana zunguri na bi man kibi da kafara sa zakir har sai da ya tsaye da ni akan tabarki ma na nuna masa yadda zai bi hanya dar ita bi isa kafiya an ce lokacin da ya tsaye da shi akan tabarki sai da ya durƙusa ma yayi sallama shi zakin ga aikin manzon Allah takaddan manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam
annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da wato kunnan wata tinkiya na wasu mutane daga kabila Abdul Qais tsakanin ƴan yatsunsa masu girma sun makalla sai cika fasara da hami saman sai zamanto alama ta bayyana a kunnan wannan dabba to ba anan ta tsaya ba wa baki zalika al'asr fiha wa fi nasriha ba'du sai gashi duk wannan dabbar ita wannan dabba duk abin da za ta haifa sai an ganshi da wannan gurin da annabi ya rike eh wannan asarin sai ya bayyana a cikin ta
wa baru ya an ibrahim bina
da abin da aka rawaito daga ibrahim dan ammadin da isnadin sa na daga zancan nan al-himar jaki wannan da annabi ya same shi a yakin khaibar annabi ya tambaye shi ya sunansa sai ce sunansa yazid bin shihabin to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da ya furu to shi wannan jaki ne annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance yana aikin sa zuwa gidajen sahabbai da ya je sai kwangwasa kofa da kansa sai ya kira su annabi na kira da ka ganshi a kofar gidanka to ka san annabi ya yi aiki
annan nabi sallallahu alaihi
wasallam nan mama cewa sallama yayin da ya tafi gidan rahama sai kawai ya fada cikin rijiya saboda ba zai iya hakuri ba manzon Allah ba da soso zuciya ta shi wannan jaki sai ya rusa cikin ta da kuma hadisin nan na annaqati taguwa wannan da tai sheda ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abocin ta cewa ba sata yi ba sata ta yi ba kuma cewa ita mulkinsa ce ya ba cikin hadisin nan na akuyan nan da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sansaninsa a lokacin kishirwa ta kama sahabban manzon Allah kuma gashi sun sauka a gurin da babu ruwa kuma sun kai mutum 300 sun kai mutum 300 shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tatsi nonon wannan akuya sai kosar da wannan rundunar baki daya sai manzon Allah ya ce da Rafi'u ɗaya daga sahabba yace je ka daure wannan dabbar amma ina ga ba za ka iya ba sai kuwa je daure can sai zo ya same ta ke tana tawaro wai ta tafi ta ibn qani ne wato ya rawaito wannan da wani nasa a cikin wannan ruwaya ta sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
innal ladhi jaa biha
hadiga wanda yazo da ita shine ya tafi da ita wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga dokin nan nasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama zai sallah a shashin tafiye-tafiyensa sai sai kakkaba wannan guri Allah ya albarka gare ka har sai mun gama sallanmu manzo Allah sai sanya shi ne sutura ta alƙibla ai ko jela bai kada ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah sallallahu alaihi wasallama abinda imamul waqidi ya rawaito ya ina rasuwa da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya aiki manzanninsa zuwa sarakuna sai ga mutane shi da sun fito daga cikinsu a wannan rana guda daya sai zaman to kowane daya daga cikinsu ya zama yana yin zance da harshen mutanen da aka aiko shi zuwa gare su kaga hadisi a cikin wannan babi mai yawa ne kuma hakika mun zo da wanda yake mashhuri cikinsa da irin abin da ya auku a cikin littafin nan na jagorori fasali kenan da ka rabe mana a cikin raya matattu da zancen nan nasu da kuma zancen asibiyani ƙananan yara da ma waɗanda ake shayarwa da kuma yadda suka shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne abul walid ya zancen mana shine shamu dan ahmad al-faqih malamin furu'a ne biqira'ati alai da karatu da ni a gunsa malami ne eh malami ne na fiqh masanin ilimin fiqh ne kuma yayi mawadda sharhi kuma malamin alqari'iyar ne da kuma alqari abul walid muhammad ar-rushidin al-hafid kenan eh wato al-hafid kasan shi ibn rushidin kala biyu ne akwai ibn rushidin al-jadd shine wato mai albayan wa tafsir kenan sannan akwai ibn rushidin al-hafid shi kuma mai bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi to wannan shi din al-hafid din shine malamin alqaliyar to yake cewa ya zantar da ni da kuma alqazi abu abdullahi muhammad dan isa tamimi da wani wannan duka na ji daga wayannan malamai guda uku kuma duk sun min izini ka tafi da shi gaba karatu ba wai kawai mutum ya je kasuwa ya sayar da tafi zai yi bada karatu sai ya zama malami ba wannan akwai matsala shi yasa duk lokacin da aka samu kai a haka to za ka ga matsaloli sun faru da yawa kuma wannan hanya hatta yan boko ita suka dauka ba zai yi a samu theory ba sai an samu practical ba dama a ce wai kawai dan ka karanta abu kawai shikenan a sai an bu an gwada ka tukunna to haka malamai suke yanzu misali likitanci ko yasa ake karanta shi ake in an karanta kuma sai a je a samu a je a gwagwada a ga cewa likitancin nan ya faru an iya shi an aiwatar an bi mutum yayi ya sami diploma ya sami degree ya sami masters ya sami doctor sosai ya zama ko ya zama professional a cikin wannan bangaren to sai a ce ya zama babban likita kowane irin abu za a iya magana akan sa amma ba zai daidai da likitan da bai taba zuwa makaranta ba amma ya iya turanci duk littafin turanci da ya gani na likitanci ya karanta shi ba zai yi kai da kai kanka da za a ce ga wani naka a bashi a ba wa zaka ba yayi wa dan kanka operation ko ya dan uwanka operation ba ka ba wa mai research ba to haka lamarin fake ba zaka ba wa malami ba zai zama kawai dan yayi research bari ya inganta hadisi bari ya rauna hadisi ba bayan ga ka'ida da malamai suka sa doka sai wanda ya kai wannan matsayin yayi karatu a gurin malamai malaman suka sheda yayi karatu a gurin su to duk irin wayannan abubuwan su ne ake barin su shi sai ake fada cikin fagadniya kala kala karatun ma an ki karbasa a wajen malaman duk malaman nan suna nan sai sun dace rasu mun shagoba ta hana mu zuwa gurin su sai an je an neme su an rasa kuma zuwa shiga cikin wani yanayi baki daya Allah ka kiyaye mu to saboda haka wannan shine abin da ya zama wajibi musamman samarin mu a jajirce wajen zuwa malamai ayi karatu a gurin su to sai ga an samu albarkar rayuwa baki daya da ake bukata amma ba ai ba to matsala za ta faruwa eh na taba gaya mana akwai ran da na taba wucewa irin masu research din nan yana karatu a ruwan sama ya kama na a lokacin sai ya shiga masallacin sai ana karatu sai yake cewa a hadisin nan da aka rawaito cewar idan mutum yana sallah wani zai kita rigaban sa to ya dan matsar da shi ko fa in aba falyuqatil fa inna ma huwa shaytanu in yaqi falyuqatil wai da yazo fasara wannan gurin sai ce fa in aba in yaqi falyuqatil ya kashe shi fa inna ma huwa shaytanu domin wannan shaytan ne kuma yazo ya da a last week a masallaci jama'a duk suna ji yara na ji wani ma bai san karatu ba yana ji kaga shikenan sai a ce addinin namu na ta'addanci ne tunda gashi kawai daga ketara masallah kawai sai ya kashe mutum to an baka dama ka ringa yau da bindiga kenan a cikin aljuhunka in baka sallah to wannan duka ya faru saboda research ake ba karatu ake a gurin malam ba in karatu ake a gurin malam kana fadar falyuqatilu zai ga mabi ma'anar sa tunda a larabci in kana ce falyuqatilu qatala ai fi'ili ne wanda yake wato me wato ala wazni fa'ala duk inda ga irin wannan fi'ilan ma'anar sa alfi'lu minas ne aiki ne na mutum biyu yawa yaki kenan amma qatala shine na kisa kaga su wato ba nau'in fa'ala ba a'a fa'ala shine na kisa da ta ce falyuqatilu to shine kashe shi amma falyuqatilu kaga da farko ma ya saba manzon manzon Allah ya kuma kirkira ya ga kuma da annabi ya fada wanda ya fadi magana yace annabi ya ce to ya samu gurin zaman sa a cikin wuta to saboda an shiga cikin wannan matsalar kware da gaske eh to saboda haka wannan na kasa hakura sai bayan da aka fahimta to malam ai na kasa wannan karatu haka eh yace ai wallahi na bincika akwai tafin basam akwai tafin wane ne din na duba sharhin na kasa na haka dai shi sai da kowa sai san karanta to haka ake yi a lagata ma ba malamai a ungoku ai ba za ka rasa malamai a ungoku ba ko ma ka je ka tambaye su menene wannan gurin sai ka baka faɗa mu al'umma amma yanzu ka zo ka ga mutane kuma shikenan ka bar su wani daga nan ya ji ya tafi shi a gurin sa in yi kisa ma halal ne to sai da wannan kuskure ne babba shi sa malamai suka ce ma'anan ma falyuqatil wannan wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar sa kawai ya la'ance shi qatalahum Allahu annabi fakuna irin ta ce kawai qutilal kharasuna shine ma'anar sa amma ba a ce za a yi rigima ko za a yi wani abu makamancin irin wannan ba to Allah ya sa mu dace amin qalu hadathana abu alim ko
na'am qalu hadathana abu alim
wayannan malaman na alqali guda uku suka ce abu alim al-hafiz yaman hadisi
qala hadathana abu
shi kuma yace abu umara ibn abdul barri annabi yaman hadisi
qala hadathana abu zaid
shi kuma yace abu zaid al-marwazi ya zantan mana shine abdurrahman dan yaya
qala hadathana
shi kuma yace ahmad dan sa'id ya zantan mana
qala hadathana ibn al-arabi
yace ibn al-arabi yaman hadisi
qala hadathana
shi kuma yace abu dauda sahibu sunan ya zantan mana
qala hadathana
yace wabu dan baki yace yaman hadisi daga Khalid wanda shine da Hanu shi kuma daga Muhammad dan Amrin daga Abi Salamata daga Abi Hurairata Allah ya kare yadda gare shi
anna yahudiya
cewa wata yahudiya
hadathin nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaibar shatan
ta kawo hadiya ta kawo hadiyya a Khaibara, ta kawo manzo Allah shatan wato a tinkiya ce musulatin soyayya, amma ta shafe ta da sanmu, ta yi mata wato ta sa dafi a cikinta, aka kawo manzon Allah. To shikenan fa akal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha, manzo Allah ya ci daga wannan nama, dan ta san manzo Allah ya san naman karfata, sai aka samu naman karfata sai aka masa wannan aikin. Eh, wa akal kaum mutane ma suka ci baki daya. Fa kala sai manzo Allah ya ce irfa'u aydiyakum, ku dauki hannayenku, fa innaha, domin ita wannan karfata, akhbaratni annaha masumumatun, ta ban labarin cewa sanmu akai a cikinta a wannan gurin. Fa mata bishr bin bara, bishr dan bara sai rasul. Eh, manzala ya faɗa ga ita wannan bai Yahudi ya ce,
ma malaki alama sanaki,
me yasa kike wannan abin? Sai take cewa,
in kunta nabiyya,
idan kai annabin Allah ne,
zan iya durruka lafi sanaki,
abin nan da nayi ba zai cutar da kai ba.
In kunta malika,
idan kuma sarki ne ko sarauta kake bukata, to sai in hutar da mutane daga gare ka.
Kala
a wannan ruwaya sai ya ce, sai manzala ya yi umarni da ita, sai aka kashe ta, saboda bishir ɗan bara'u ya rasu, sai aka yi kisasi aka kashe ta a wannan ruwaya. Amma wata ruwaya ta nuna cewa annabi afuwa ya mata baki ɗaya. To amma a nan wajen muna magana akan raya matacce, to me ya kawo wannan bayanin? To alƙali abin da yake nufi, wato Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata mu'jiza da Allah ya ba wani annabi, to sai Allah ya ba manzon Allah sama da ita. To anan sai Allah, sai alƙali ke faɗa sama da abin da ya ba annabi Isa. Annabi Isa yana raya matacce kamar da Qur'ani ya tabbatar. To amma idan ya tashi sai ya nafila raka'a biyu, sai ya je wato ya roki Allah, sai ya ga nan da nan wato na kabari ya tashi. To shi manzo Allah sallama ba dama shi mutum idan ya yi magana bayan ya tashi, bayan ya tashi daga mutuwa, wannan ba zai zama abin mamaki ba fiye da tashin nasa. To amma abin mamaki anan, sai gashi wato dabba ce, dabba wata magana, kaga ta mutu. Bayan ta mutu, ga sanmu da aka yi a jikin dabbar, bayan an je an yanka an soya an zuba sanmu, sannan sai kuma gurin da baya magana sai yi magana. To wannan shine ablagu daga mu'jiza annabi Isa, domin dama mutum in yi magana ya dama baki ne da shi yana magana, amma shi wannan kuwa karfata ce, a karfata fa ake magana. To wannan shi yafi ban mamaki fiye da annabi Isa alaihi salatu wassalamu. Ana san Maliku ya rawaito wannan hadisi a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, a cikin sa yake cewa wai sai ita wannan mata ta ce wai ta nufin za ta yi butunci ga annabi.
Kala
sai Allah, a manzo Allah yake cewa da ita,
ma kana Allah li sallidaki ala zalika,
Allah ba zai sallaci akan wannan aikin ba. Sai sahabbai suka ce mu kashe ta, sai manzo Allah ya ce ku kyale ta. Haka nan an rawaito daga Abi Hurairah ta, daga ruwayan nan ta wato wani wahabu, Allah sai ya ce annabi bai bujiro gare ta ba. Jabir dan Abdullahi sahabi dan sahabi ya rawaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ruwaya, ya ce ai wannan zira'i ne ya zantar da ni. Kala ya ce bai mata hukuma ba. Ya zo a cikin ruwayan nan ta Hasan al-Basri cewa cinyar dabbar ce take magana da ni, annaha masumumatun, cewa an yi sanmu a cikinta. Ya zo a cikin ruwayan nan ta Abi Salamata dan Abdurrahmani, ya ce take cewa
inni masumumatun,
sai ita wannan karfa ta ce ni fa abin yi wa sanmu ciyar Rasulullahi.
Wa kadhalika,
to haka nan Ibn Ishaq ya ambaci wato wannan labari, ya faɗa a cikin sa ya ce sai ya yafe mata. Ya zo a cikin dai hadisin daga Anas dan Maliku cewa shi ya faɗa ya ce ya ce wallahi ban gushe ba, ina gane wannan naman a bakogarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ba cikin hadisin nan Nabi Hurairah ta Allah ya kare yadda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wato rashin lafiyar da ya kaura cikin ta, yace ma zalat ukwatu khaybar tu'awiduni, yace abun nan da nace a Khaibara bai gushe ba, yana kankomo yana ta taso min. Falana awanu, yanzu lokaci yayi kada ta bahari ta yanke min jan yaro na. Shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi shahada. Yauwa, tunda kaga daga cikin abubuwan da annabi ya faɗa na abinda Allah ya ba shahidai yana da girma, to manzo Allah shine jagoran shahidai. Kaga anan wajen an masa shahada, amma saboda karfin annabta da fadin Allah wallahi ya asmuka minan nasi, to sai ya cika wannan shekarun nasu 63, sannan Allah zai karbe shi. Shi sa manzo Allah ya ce to kaga anan wajen an haɗa masa kenan baki ɗaya. Amin. Ibn Ishaq sahibul magazi ya hakaito sha'anin da lamarin musulmai sun kasance suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da rahama yana shahidi tare da abin da Allah ta'ala ya karrama shi ne daga annabta Ibn Sununin ya faɗa malaman hadisi sun hadu
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahudiyyati allati tammatu
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wannan bai yahudiya wadda tai masai san mu gare shi
wa qala kana tilafa ruwaya
haƙiƙa mun ammati sabanin ruwayoyi a cikin wannananka daga Abi Hurairata da Anas dan Maliku da Jabir dan Abdullahi ya zo a cikin ruwayan nan ta Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare daga gare su cewa ya ba da ita ga waliyan Bishr dan Barra sai go sai kashe ta to haka nan an yi sabani a cikin gare kashe wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi wa wato Nabi dan Asamu wanda ya sirri ga Annabi Imam al-Waqidi yace
wa abu anu
afu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga Nabi dan Asamu shi ya tabbatuwa a gurin mu
wa qalu ya an wa annahu qatalahu
an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kashe shi Bazar ya rawaito wannan hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri ya ambaci misalin sa sai da cewa shi ya faɗa a ƙarshen sa yace sai shin faɗa hannun sa wa kala yace kulu bismillah ku ci da sunan Allah ba abin da zai muku sai ko muka ci aka ambaci wato sunan Allah to sai zaman tuba wanda ta cuta a cikin mu al-qadi abul fadl ya faɗa وقد خرج حديث الشاة
المسمومه
ما ابو تا سي البخاري ومسلم سرويتو حديث نن wannan tinki ya bayyi wa san mu sannan jagorori sun fitar da shi wannan hadisi ne wanda yake mashhuri to yanzu kuma an gama da wannan magana sai magana akan ya akai suka yi magana ya akai magana ta fito daga jikin karfata to shi ne ce ma'abuta tsokaci daga wannan babi sai suka yi sabani fa min qailin yaqul wani yana cewa huwa kalamun ya halqu Allahu ta'ala fi shatil mayta isha ai Allah ne yake halitta zancan a cikin wannan bishi ta dabba wata kamar taciya koko dutsen koko ita bishiya da aka wuce a baya yace kuma wai harufa ne da wasu sautuka da Allah ta'ala yake fara wafiya cikin ta kuma ake ji min ha da gare ta ba tare da ta canja motsin ta wato kamannin ta ba da cirato ta amsa yadda take wannan shine matafiya ash-Shaykh Abul Hasan al-Ash'ari shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a kenan da Al-Qadi Abubakar al-Baqi lani Allah ya jin kai gare su wasu kuma malaman sun tafi izuwa ai sai an fara samar da rayuwa bi ha da ita awwalan da farko sannan sai an samar da zance ba da ubayan sa an ga to wannan har ila yau daga shehun namu Abul Hasan al-Ash'ari to dukkan wannan dai abin dauka ne Allah ne masani domin dai mu sanya rayuwa ta zaman to sharadi ba dan samun harufa da sautuka domin samuwarta babu tana bata wato samuwarta bata koruwa tare da rashin rayuwa da matsaraitarta amma idan an ce wato abinda ake nufi wato fassara ce ta al-kalamun nafsi wa la budda min sharri al-hayati la to nan ba makawa sai an sami sharadin zance a rayuwa a cikin ta domin dai ba a samun zancen nan na rai sai daga wanda yake mai rai sabani ga Jubai malamin wato Ash'ari din a zamanin sa kuma wato mijin mahaifiyarsa domin shi Ash'ari agwo ne a gidan Jubai to amma dai kuma shi Jubai ba Mu'tazili ne jagoran Mu'tazilawa to kuma har ya koya wa shi Ash'ari din to amma daga baya bayan cikar shekara 40 sai Allah ya kira shi zuwa gare shi ita ya ga yan farki da manzo Allah annabi ya ce masa yanzu kai Ash'ari ba za ka zo ka taimaki sunnata ba domin a lokacin duniya ta cika da wato Mu'tazilanci to amma daga baya sai Allah ya sa bayan ya yi mafarki da manzo Allah yau isa ke yi sai ya fito nan da nan Allah ya shirye shi ya dawo kan tafarki na gaske ya fito masallacinsa dan fa wannan lokacin a da ya yi rubuce-rubuce da yawa yana da tafsiri ma mai suna al-Muhtazil an ce juz'i 400 ne a wancan lokacin amma duk da haka ya fita ya bar wannan baki daya ya zo ran Juma'a irin wannan ranar ya hau kan mambari yace ayyuhan nasu man arafa ni ba kada arafa ni wanda ya sani ya sani wa man lam ya'rifu ni wanda ko bai sani ba fa ana abul hasan al ash'ari ni ne ash'ari daga yau na dawo daga dukkan aqida da nake kudurewa ada na cewa Allah bai da sunaye bai da sifofi na cewa aljanna da wuta ba halice su ba na cewa Allah wato irin dai wannan aqidin nasu cewa akwai mutane akwai bayan wuta da aljanna kuma akwai wani gurin daban a ranar kiyama akwai mumini akwai kafiri akwai lawala shi laysa mu'minan wa laysa bikafirin ita to duk wannan na bar wannan aqida baki da na da kan tafarkin sunna to shine idan ga gun wato abinda magabata suke kai na sunna ta manzon Allah ya dinga tabbatar da shi to shine ash'ariya kenan to sune jama'atu ahlus sunna wal jama'a kenan din ran ce ahlus sunna wal jama'a in ba ash'arinci ake ba to yan fashin sunan ne eh yan fashin sunan ne Allah ka tsaya eh mun bayyana sai
mun bayyana ta
na daga tsakanin wato masu malaman tauhidi na firkoki a cikin kore samuwar zance wanda yake da lafazi da harufa da saututtuka suka ce ai dole sai an same shi daga merai wanda yake an masa tarkibi abza tarkibin wanda furci zai zama ya inganta da gare shi na harufa da saututtuka ya lazumta wannananka a cikin tsakon kwani da kutsirin dabino da karfata wai sai ya ce ita wai Allah madaukakin sarki ya halitta rayuwa ne a cikin wayannan abubuwa da aka faɗa sannan ya keta mata baki da harshe da ala wanda ya bata dama na yin zance to alƙali zai raddi ga juba'i sai ce kaga wannan laukana da haka ne ai da cirato shi ya zama da himmantuwa da shi ya zama ya fi ƙarfuwa daga himmantuwa da cirato tasbihin nan nasa da kuma wato wannan bege da aka ce kutarin da bin yayi inda a ce sai an yanka bakin an sa sun iya magana to ai da an rawaito cewa sai to an ga baki yana motsi a jikin kutarin da bin ko an ga baki yana motsi a jikin karmata to duk ba rawaito ba domin da rawaito wannan shine yafi wato yafi karfuwa yafi himmantuwa da cirato wancan abin da aka faɗa a baya to kuma wannan karama ce ta alƙaliyar tunda yanzu gashi muna kunna radio muna jin hira ka ji magana tar ko a kunna memory ko a ji karatu tar eh daga cikin nan majiya zannan Kano Allah ya kara masa lafiya ya kira ni da jiya cewar yana India ma ba shi da lafiya amma duk karatun nan yana ganin sa duk karatun da ake anan yana ji yana ganin abun da yake saboda haka masa addu'a Allah ya kara masa lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ashe ba sharadi ne sai an samu rayuwa jikin abu za a ji magana ba ba sharadi bane ba domin da haka ne da radioyin mu da talabijin din mu duk sai an musu baki ko ba haka ba yau an ga harshe da aloli da hakora sana dinga magana to lamarin ko ba haka bane ba wannan karama ce a zamanin alƙaliyar duk ba wayannan abubuwan amma yanzu gashi dun mun gani da mu amin
walam yanqula ahadun
babu daya wato daga mabota sira da ya rawaito da mabota ruwaya ba wanda ya rawaito wani abu daga wannan to sai wannan ya shayar absasar yadda da awahu da awar shi juba'i ma annahu la daruwata ilayhi fi nazari tare cewa babu abin da ya zama tilas zuwa ga wannan a cikin tsokaci wal buwa faqa Allah Allah shine mai gaba da katar Allah ya mana
amin wa rawa waki
malam waki ya rawaito ya daga wannan hadisi daga fahadu dan adiyata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wani karamin yaro yaron ya fara girma lam yatakallam bai taba magana ba hayyo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi wane ne ni sai ku ga wannan ya faɗa ya ce rasulullahi kuma tun daga nan bai ƙara magana ba an kamo daga mu'arrid dan mu'ayiki bin yace naga daga annabi sallallahu alaihi wasallama naga abun mamaki yace an zo da wani karamin yaro ran da aka haife shi sai aka ambaci irin wannan shine hadisin nan na mubarakul yamamati ana ma kiran hadisin da hadisin sha sunata sunan wanda ya rawaito hadisin a cikin wannan hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kai gaskiya Allah ya albarka a cikin ka sannan shi wannan yaro bai ƙara magana ba da ha bayan magana da yayin annabi har sai da ya girma ya kai lokacin yin magana ya kasance ana kiransa mubarakul yamamati wannan kisa za ka kasance a makka a hajjin ban kwana an kamo daga hasan al-basri
atara jolulin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu
to an wani mutun yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba shi labari
annahu darabuna yatallahu
cewa ya sa wata essa a cikin wani kwari wato yayi wannan wa'dul banat da ake yi yaje ya sa wato dan essa a cikin wani kwari guri kaza sai manzon Allah ya tafi shi zuwa wannan kwarin annabi ya kiraye ta da sunanta ya kewance ta amsa min da izinin Allah sai ko wannan ya ta fito tana cewa amsa waka ya Ubangiji da tsagomashinka sai manzon Allah ya ce ita hakika iyayenki guda biyu sun musulunta idan kina so na dawo da ke zuwa ga iyayenki guda biyu kala take cewa la hajata li fihi ma banda bukata cikin su wadatu la khairan li minhuma na samu Allah ya fi min fiye da su kaga nan wajen an daidaici mu'jiza annabi Isa da zan kawo wadda ta fata annabi Isa yanzu kuma an kawo irin ta annabi Isa to za a kara ma ci gaba ya zaman to sahabbai ne ma ke yi ba ma annabi ba an kawo daga Anas dan Maliku cewa wani saurayi daga cikin mutanen Madina ya rasu yana da mahaifiya wacce take dattijuwa makauniya sai muka je muka yi wa yaron sutura sai muka je muka yi mata ta'ziya danki da kika bayo shi ya rasu sai take cewa a yanzu dan na ya rasu muka ce kwarai sai take cewa ya Ubangiji idan ka san cewa ni na yi hijira zuwa gare ka kuma na yi hijira zuwa ga annabinka dan ka taimake ni amsa dukkan tsanani da ya dame ni to Allah kanka dora min wannan musiba yace ai ban bar wannan guri ba kawai sai wannan yaro iyaye tufabi wannan abin da aka sa masa ya sunansa ba likabani likabani da aka sa sai iyaye shi baki daya an fasa mutuwa sosai
fada ima
wato anan wajen tace Allah ka kaura min wannan musiba ba mu gushe ba sai da iyaye likabani daga fuskar sa yace abinci kuma muka ci abinci tare da shi an fasa mutuwa saboda manzon Allah an rawaito daga Abdullahi dan Ubaydullahi al-Ansari yace na kasance a cikin wanda ya binne Sabitu bin Qais bin Shammasin dama kuma amma shahada ne a Yamama shi wannan mutumin nan ne mai gurjin murya a zamanin manzon Allah shine hadibin manzon Allah idan aka ce yau ga wani balarabi ya zo ko laraba sun zo daga wata kasa ko wata kabila ta zo za ta zo ta gwada larabci a gaban manzon Allah sai annabi sai a kira Sabitu Sabitu ya zo malam dama gashi da gurjin murya in yi magana kamar laspika nan da nan sai larabci su baki daya to shine Sabitu bin Qais bin Shammas to da Allah ya saukar da yawa lazina wala tarfa wa aswatakum fawqa sauti annabi wala tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd an tabada amalukum wa antum la tashuruna sai ji to wannan aya ba da ko ake ba da ni ake domin ni ne mai gurjin murya a sahabbai sai ko ba gida ka sa fituwa tunda a karshen aya an ce an tabada amalukum wa antum la tashuruna sai ka sa fituwa shikenan ashe ina gida kuka kawai ke manzo Allah kwana biyu bai ganshi ba sai ce ina Sabitu ne sai ka ce Rasulullah ai yana gida yace ai aikin sa ya rushe yace ai nan ma duk da shi aiki annabi ce a je a ga masa shi dan aljanna ne a ga masa yazo yana zuwa manzo Allah ya kalle shi ya kai Sabitu amma tarda anta Aisha wato hamidan wata muta shahidan wata dukhulul jannata itari baka da ka zama ka rayuwa mai kyau ba a cikin rayuwa abin godewa sannan ka zo rasuwa kuma shahada za a yi ma anan ya gano za a yi ma shahada dama duk labarin manzo Allah da yake faɗa abin da zai faru yake faɗa kan mutum yace ka mutu kana wanda za a yi ma shahada to bayan manzo Allah ya kaura sai ce to gashi dai ba mun shahada zamanin manzo Allah ba amma kuma na tabbatar da shahada za a yi ma to sai aka yakin Imama zamanin Sayyidina Abubakar da aka je wannan yaki to sai ga wasu daga da yake a lokacin akwai sahabbai akwai wanda ba sahabbai ba to sai ga wasu sun ba da baya kamar zuwa gudu sai ce mu ba haka muke a zamanin manzon Allah ba sai wasu ya zo irami tsakaninsa da abokan gaba sai ya shiga cikin ramin ya fito da iyakansa da wuyansa da kuma wato kirjinsa saboda haka yana sara da takobi yana saran kafirai har izuwa lokacin da aka mai shahada to da aka mai shahada sai aka binne shi a wannan gurin to kaga abinda annabi ya faɗa ya tabbata a kansa shine Sabitu bin Qais bin Shammas kuma a kansa aka fara hadisin nan na ila wato khul'i khul'i ba kansa aka fara yi matarsa ta zo gurin manzo Allah ta ce ya rasulullahi ba na son wani ni da za a raba ni da shi ba dan musulunci ba sai in kaki in tuba fuskar sa to sai manzo ce a taruddina alayhi hadiqatu gonar da ibaki zaki mai masa kaji abinda ake yin wato sadaqi dashi ba irin yanzu kuma ba ce sai ga an ji an yi kayan lefe na dubu daruruwa amma ce sadaqi dubu 20 dubu 30 ai sadaqin ne ake so ya zama yayi tsada shi ake so wa ta tumo ila wannan kindaran a samu kudi mai yawa a basu to shi ne sadaqi shi ne abin da ya kamata ba an ce an zo za a yi hul'i sai ce a taruddina alayhi hadiqatuhu zaki mai madda gonar sa sai ce tace eh sai su to karbi wannan gonar shikenan wadalla ga hadda likatan to saboda daga nan sai aka abu to shine dai Sabitu bin Qais bin Shammas sabon manzo Allah ne mai girma mai daraja to an masa shahada a yakin Yamama kaga yaro suke nan ko to bara mu ji to ko sai muka ji shi kaji magana an dawo fa hannun sahabbai yanzu dan manzo Allah ya kaura ba a Yamama sai bayan manzo Allah bayana saboda haka yanzu a hannun sahabbai za a yi magana da wanda ya rasu sai muka ji shi yayin da muka san ya shi a cikin kabari yana cewa Muhammadin Rasulullah na'am yana cewa sayyidina Abubakar Siddiqu sayyidina Umar Shahidu sayyidina Usman Albarur Rahimi fa yanzarna fa iza huwa mayyitun muka duba sai muka ga shi ya rasu ibn Taymiyya ya kawo a cikin Al-Furqan ko cewa lokacin da aka zo wani sahabi ya dauki wani an bashi aran doki ya tafi da shi yana zuwa garin sai dokin ya mutu sahabi ya daga mishi ya rasulullahi ya ubangiji wannan dokin fa ba na bane aro shi ne Allah ka tashi dokin nan doki sai tashi saboda sahabban manzon Allah doki ya tashi aka hawo doki aka dawo aka zo aka ba masu doki abin su sai to mun gode Allah saka hey mun gode shikenan bawan Allah ya tafi gida washe gari sai ake bashi labari ai dokin nan ya rasu sai da mani ma sun ya rasu Allah ne ya tashi shi kawai ya ga ya rasu da matan tare eh to haka Allah ya haka shanin ki abin ya Allah sai ba da shi a hannun sahabban manzon Allah an ambata daga Numan dan Bashiru cewa Zaid dan Harija ta ya fadi yana wato Allah ya karbe shi Zaid dan Harija ai Zaid dan Harija mu da Rasulullahi ne ko to ya fita wato fi babi a cikin shashin Azqatul Madinati a shashin lokuna na Madina farufiya aka dago shi aka zo aka samu likafani kawai sai aka jiyo shi bainar isha'i tsakanin magariba da isha a lokacin mata suna yin ihu haula daura da shi sai aka ji yana cewa an situ ku yi shiru sai ku aka yaye daga fuska ta sa sai aka ji ya ce Muhammadur Rasulullah annabiyul ummi wa khataman nabiyina annabi Muhammadu shine manzon Allah kuma shine annabi al-ummi shine kuma cikamashin annabawa wannan tun al-littafin farko haka yake sannan sai aka ji ya sake cewa sadaka yayi gaskiya ya ambaci sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman sannan sai ya ce assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatuh yace amincin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah da rahama Allah da albarkokin Allah sannan sai ya koma wato ya koma yana mata ce irin yadda yake Allah ya ba mu albarkan wannan bayin Allah amin